إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك يا أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi 5 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1442 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa 22 watan goma miladiya ta 2020 yau zamu darasi na uku a cikin littafin sharhu sunna na Sheikh Malami al-Imam al-Barbahari Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rahama a gare shi. Yan uwa idan ba mu mance ba muna cikin faqara ta uku inda malai yake cewa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal asasu alladhi tubna alayhi li jama'a gimshikin da ake gina jama'a akai hum ashabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ana gina su ne akan abinda sahabban manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama suka tahi akai wa rahimahumullahu ajma'in maliki cewa Allah yayi musu rahama gaba daya wa hum ahlus sunnati wal jama'a kuma su suke amsa sunan ahlus sunna mun gani a baya idan ka ci ahlus sunna ana nihin ma'abuta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wal jama'a wa suka kasance akan gaskiya koda ya zamanto su ne yan kadan faman lam ya'khuz maliki cewa duk wanda bai ruko ba anhum bai amso ba addinin nan daga gare su faqad dalla haqiqa wannan mutumin ya riga ya bace wabtada'a sannan kuma ya kirkira da suna addini tunda in dai bai amsa ba daga sahabbai su kuma sun samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan tabbas kirkira ce zai yi shi kuma abu dukkan abin da yake kirkirarre ko ma menene duk yanda da ni da kai da ke muke ga cewa abu ne mai kyau idan zaman to ba addini bane manzo Allah bai bada labarin shi ba sahabbai ba su yi bayani akan shi ba babu wani dalili da yake nuni akan shi to wannan abu yana nan a matsayin shi na bid'a da haka malin yace wa kullu bid'atin dalala dukkan wani abu kirkirarre wani abu fararre da sunan addini ba bid'a ba a duniyance mana a ce an kirkiri mota an kirkiri moto an kirkiri kaza waɗannan bid'a ne a duniyance kuma babu wanda yace laihi ne a bangaren da yasha ana magana bid'a kirkiran wani abu da sunan za a aikata Allah ya bada lada wannan shine babu wani dalili akai duk mutumin da ya aikata to wannan abun bata ne sannan kuma wa dalalatu ita bata kuma wa ahluha da ma'abuta bata finnar suna cikin gidan wuta to waɗannan faqara cikin gaba daya kusan sharhi ya riga ya gabata akan su kusan abin da ya saura wa kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a to bata ce to anan kuma iya da kyau mu sani cewa laisa hunaka bid'atun hasanatun kama yaquluhu ba'd babu wata bid'a kyakkyawa wanda za a ce wannan bid'a ce hasana kamar ne zaka ji wasu daga cikin mutane suna ambatawa balil bid'u kulluha dalalatun bi nassi hadisin rasul sallallahu alaihi wasallam haythu qala dukkan bid'a bata ce da nassin mana da daga maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa dukkan wani abun da yake kirkirarre ne manzo Allah ya ce to wannan abu bata ne ina manzo Allah ya faɗi wannan magana wannan hadisi ne wanda yake ingantacce a cikin hadisin irbaru dan sariya Allah ƙara yarda a gare shi manzo Allah yake cewa bayan ya ambata mashi wasu abubuwa sai ya ce kuma ka sani cewa kai irbar da dukkan wani mutum musulmi fa inna kullu muhdathatin bid'a dukkan wani abu kirkirarre fararre wanda ba a san shi a cikin tsarin tahiyyar addini ba ko a qur'ani ko a hadisi to wannan abu bid'atun kirkirarren abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kullu bid'atin dalala sannan kuma kowace bid'a wani abun da aka kirkiro to wannan abu bata ne wannan hadisi ne magana ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka fal bid'u fi ddini laysa fiha shay'un hasanun abadan dukkan wata bid'a da za a kirkira da sunan addini to babu wani a ce wannan bid'a ce hasana wannan kaza ne manzo Allah yayi umumi yace kowace abu kirkirarre bid'a ne sannan kuma kowace bid'a inji manzo Allah bata ce sallallahu alaihi wasallama بل كلها ضلالة. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مسنيتا وانا مغانا هو مغانا تيتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا بايا فريتي دا وانا أبند أكي تي وسنزوتيا فاتي دا أبند كجيا وانيتو وحييني دا الله سبحانه وتعالى بمعنى إن هو إلا وحي يوحى. كينا كركت وكي أبن أمسايين وانا أبند زاكرك أبو وتيوا واني يازو يحانا ككي كذا قوة تتازو تحانا ككي كذا كون أمكا منشوان kaduba abin da mahangan cewa aiki ne kake so ka aikata dan Ubangiji subhanahu wataala ya yarda da kai ya zamanto makomanka ya zamanto gidan aljanna ne kai aikin da zai samu karbuwa a wajen Allah wanda wannan abin zai zamanto maka sababin samun rahama. Ka rika duba abin da wannan mahanga karka yarda wani ya rude ka da kalmomi kun makamancin wannan ya zo ya saka ka rika aikata aikin da bakka da wani dalili akai imana aje gobe kiyama kuma yayi tirs yace a ai abun nan dama ashe ba haka nan bane ba kaga al'amari ya riga ya lalace daka ka tsaya ka sa ido da kyau kar kai wasa addinin ka shine jarinka Allah mana Allah mana muwafaka. Sannan a cikin maganganu mala yace wad dalalatu wa ahluha fi nar da bata da ma'abuta bata makomin su gidan wuta ne. To dukkan abun da ya shahi bid'a shine bata shi kuma dukkan wanda zai tsinci kanshi a cikin wannan tsarin da wannan yanayi to lalle tabbas ana jiye mushi tsoron fadawa cikin azabar Allah mai girma da buwaya. Su bid'o'i fal bid'u laysat ala haddin sawa ba duka ba ake kasa su kashi guda. Daga cikin bid'o'i akwai bid'ar da take kafirci ne ga Allah subhanahu wataala karara wanda sahibuhu mukhalladun fin nari wanda duk wanda yake aikata wannan to zai dawama a cikin gidan wuta. Kamar mi kalistighasati bil amwat kamar neman dauki a wajen wadanda suka mutu imana mutun ne zai zo ya sa kabarin wani gaba ana ga cewa ai wani lokacin da ya rayu dan ajin tabarakalla ne mutumin Allah ne kaza 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 da sauransu sai zaman to a shi ya aikata abinda yana neman wanyewa da Allah subhanahu wataala lahiya da ya bar duniya ko kuma sai kuka doke shi a matsayin cewa wani irin salaha daga gare shi ko kuma irin yanda yake kaza ne to ya kamata mu nemi kusancin shi zuwa ya kusantar da mu ga Allah subhanahu wataala ko kuma ya zaman to a mara lahiya ne kuke da sai ku rika roƙon wannan mutum man da yake kwance a cikin kabarin shi akan ta ya ba wani lahiya ko kuma ayat tallaba muku ko ya kama muku ko kuma kuna ga cewa rayuwar ku an ba shi ba rayuwar baya yiwa kaga waɗannan duka kenan an bar Ubangiji subhanahu wataala an doko wani an dora shi akan bacin abin da ya kamata amma Allah sai zaman to an zo an bige ana ma wani to irin wannan abu lalle ana ilga shi a matsayin bid'a ce kufriya wanda kafirci ne karara wanda yana iya sa mutun ya bar musulunci jumlatan wahida kai tsiye kama irin shi kuma kenan neman dauki a wajen da suka mutu ko kuma roƙon waɗanda suka mutu ko kuma yin yanka da umurni na aljannu kuna makamancin wannan zaka samu a yau a ce ma mutum musulmi wai yaje yana neman tsari ko yana fama wani alheri ya same shi ko kuma yana fama ya za'iya ya jawo wani bala'i ko kuma amma wani sihiri amma wani magani a ce mushi to shikenan kawo dabba irin nau'i kaza daga kaje wajen malami ko kuma dan duba ko dan tsubbu ko wanda yake boka gangariya kaji ana maka hiran a kawo misali kaji adadi kaza a kawo dabobi adadi kaza sannan kuma kazar ma a samu mai wannan launin ta wake wake ko baka kirin ko fara tas kuna maka mace wannan ko rago hori tas ko waye to lalle tabbas ka wanke hannunka daga waɗannan abubuwa saboda abu ne wanda zai sa ka rasa musuluncinka zaka rasa imaninka zaka rasa dukiyarka an wawantar da hankalinka an bata maka lokaci an salwantar maka da addininka wanda shine jarinka a cikin rayuwa da haka wallahi kowa ya tsaya ya ma kanshi kar ka lika lissahin wani ko wani ko su wani a kai a karan kanka ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum Allah yake cewa ku kanka dai daga hwari mana kar ya zamanto kana ta lissahi akan mutane kuma kai ka mance kanka a ka tsaya kama kanka karatun tanusu wannan aikin da kake aikatawa akwai goyon bayan alqur'ani da hadisi akai ko babu idan babu ka kakkabe hannunka daga cikin irin waɗannan ayyuka sannan kuma kai hankali saboda irin waɗannan abubuwa su za su kai mutun zuwa ga barin musulunci Allah ya kare mu. to waɗannan bid'o'i gaba ɗaya bid'o'i ne wanda suke kafirci ne karara daga cikin irin kalan bid'o'i akwai irin abubuwan da aka kirkira na nafyu asma'illahi wa sifatihi kama qalatil jahmiyya zaka samu sun da suke kore sunayen Allah da sifofin Allah kamar da jahmiyya ma'abuta mabiya wani malami ana kira shi da suna jahm ibn safwan wanda suka wohintar da sunan Allah subhanahu wa ta'ala suka kore su alladhina yajhaduna al-asma'a wa sifat suna kore sun yi juhuri ma'ana sun basu yarda ba akan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofin shi alhali Allah yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roki Allah da waɗannan sunayen dan haka sun iya daga cikin bid'ar da suka aikata suka wohintar da mana suka kore waɗannan sunayen daga game da Allah subhanahu wa ta'ala alhali Allah ya tabbatar wa kanshi haka din sannan kuma daga cikin irin waɗannan su jahmiya da irin wanda suka tayi akan tsarin su suna cewa alqur'anu makhluqun suna cewa alqur'ani ma da kuke gani ai halitta ce bi ma'ana halitta ne na Allah ba maganar Allah bace ba alhali cewa abu ne sananne ga dukkan mutumin da yake bibiyan alqur'ani da hadisi ya san cewa lalle alqur'ani maganar Allah ce mai girma da buwaya alladhi huwa kalamullahi wa wahyuhu wa tanziluhu ja'aluhu makhluqan mithla almakhluqat sai suka ce wannan kamar yanda kai kake halitta Allah shi ma maganar nan haka shi ma qur'ani haka yake alhali ba haka nan bane ba magana ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda su me suke cewa su jahmiya suna cewa Allahu la yatakallam suna cewa Allah baya magana fashabbahuhu bil jamad sai suka kwatanta ubangiji subhanahu wata'ala da abinda baya furuci baya magana wallazi la yatakallam la yakunu ilahan ai abu ne sananne cewa wanda baya magana ba yanda za a yi zamanto shine ubangiji kamar yanda Allah mai girma da buwaya ya ambata mana haka a cikin suratul a'rafi aya ta 148 Allah yake cewa takhadha qaumu musa min ba'dihi min hulihim ijalan jasadan lahu khuwar Allah yake alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila Allah yake cewa wattakhadha qaumu Musa mutanen annabi Musa sun riki bayan ya tahi munajati da Allah ya tayi ganawa da Allah sai suka riki wani dan maraki a matsayin shine abun bauta yana da wani shi dan marakin yana wani ƙara to wannan ƙaran da yake yi sai suka rike shi a matsayin cewa shine ilah shine abun bautan su sai Allah yake ce musu ai abun yana da saukin fahimta alam yarau wai shin basu lura ba suka ga cewa annahu la yukallimuhum wanda suka doka a matsayin Allah na baya musu magana wala yahdihim sabila sannan kuma lo baya shiryar da su wani tafarki kawai yayi gum a tsaye he su suke mushi hidima ba shi ke musu hidima ba kaga shi kuma a cikin abin da ya shahi kasancewar ubangiji subhanahu wataala tabbas yana magana Allah ya ce wa kallamallahu Musa taklima akai aka ƙara ƙarfafa maganar da taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana fadalla ala anna alladhi la yatakallam la yakunu ilahan kenan daga nan zamu fahimci cewa wanda baya magana bayan da za a yi zamanto shine ubangiji su kuma jahmiya suna cewa Allahu la yatakallam idan laysa huwa bi ilahin ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira ubangiji ya tsarkaka kamar da abin da suke wasafta shi da shi kamar da Allah ya ƙara ba mu labarin na mutanen annabi Musa da suka doki dan maraƙin na Allah yake cewa afala yarawna shin wai ba sa gani ba su lura ba cewa Allah yarji'u ilaihim qawlan wannan abin da suka doka a matsayin ubangiji baya maido musu wata magana ma'ana ba abin da yake hodi musu na shirye su kuna makamancin wannan Allah ya ce wala yamliku lahum darran wala naf'a bi mallakar musu ba bi mallaki ba cutarwa a gare su ko kuma amfanar da su baya cutar da su baya amfanar da su bal innama su in sun ga dama za su iya cutar da shi kaga to ya zai zamanto Allah ne to waɗannan daga cikin sunayen Allah da sifofin Allah akwai waɗanda suka kama hanya ta ba ta daidai ba suka wohintar da waɗannan abubuwan suka ci ai bayan da za a ce Allah yana magana to waɗannan duka abu ne wanda yake bata ne shi a bangaren da ya shahi al-asma wa sifat sunayen Allah da sifofin shi abin da yake ka'ida ga mutum shine abin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa kanshi na suna ko sifa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa Allah na suna ko sifa wajibi ne mutum mai imani yayi imani da wannan sawa'un ka fahimci abin ko baka fahimta ba wallahi tallahi billahi al-azim ba yanda za a yi ka tabe ba yanda za a yi ka yi asara saboda ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda ake bukata a gare ka shine imani amma daga lokacin da ka zo kace sai ka kara abin da hankalinka a lokacin da hankalinka ya fahimci abin tukun za ka yi imani lalle tabbas za ka kama tashar daji sai ka shiga kwatamce kamar da su waɗannan suka shiga kuma suka bace Allah kare mu don haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma akan wannan yake hodiya mutane yake hodiya mutane shi cewa lokacin da suka doki gumakai suke bautawa sai annabi ibrahim tin can da Allah yake ba mu labari cikin anbiya'i yake cewa faj'alahum juzazan illa kabira lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun annabi ibrahim alayhi salatu wassalam bayan an abin da ya gabata ya gudana tsakanin shi da mutanen cewa ya zo ya kakkare gumakan nasu sai ya bar babban lokacin da suka zo suka kai man fa'ala hadha bi alatina waya aikata haka da allolinmu abin bautan mu waya ta amana Allah mu subhanallahi ka duba ga magana ta wanda za ka fahimci cewa lalle tabbas an kama tashaddaji Allah kiyaye wai Allah nasu kuma suke tayawa suke tike tambaya waya taba shi suka ce waya taba musu ubangijin su waya taba musu allansu waya kakkashe musu allolinsu da kakkariya musu suka ce a sami'na fatan ai mun ji labarin wani matashi yazkuruhum yana muna na ambato akan su yuqalu lahu ibrahim ana kina shi da suna ibrahim aka ce to in ku haka ne fa'tu bihi aje a zo da shi ala a'yunin nas akan idon kowa la'allahum yashhaduna kowa yake ne zaman to a matsayin shaida aka zo da annabi ibrahim aka ce a anta fa'alta hadha shin kai ne ka aikata wannan aika bi alihatina da allolinmu annabi ibrahim ya ce la bal fa'alahu kabiruhum hadha a wannan babban nasu da yake tsaye kekam ai sauran duk gasu na akwakwance duk an kakkarya su kuma kun tabbatar da cewa ai shi kin yana nan a lokacin da aka kakkarya wannan kankanan nan yace fas'aluhum ku tambaye shi wannan katan nasu waye ya kakkashe wannan sauran da suke nan in kanu yantiqun an san kasance suna magana kaga kenan nan annabi ibrahim ya basu ya kara musu abin da cewa kenan duk abin da za a bautawa lazim ya zamanto a ce yana magana sai suka ce a laqad alimta ma haula'i yantiquna sai aka yi tirminnaki aka hau aka zauna aka ce ai kai ka san baya magana nan me zaka ce mu tambaye shi Allah ce summa nuki su ala ru'usi laqad alimta ma haula'i yantiquna annabi ibrahim daga nan sai da ya ja su zuwa ga wannan sai ya ce afata abuduna min dunillahi yanzu za ku rika bauta ma wani Allah abinda bai amfanar da ku bai cutar da ku yace uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun qalu harriquhu wansuru alihatakum ila akhir alayat anan dai kenan mahallu shahid shine cewa dukkan wajibi ne mutum mai imani kenan ya takaita ya kayyadu da abin da yake shine abin da aka karantar da shi cikin Qur'ani da abin da yake cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kace ka bar waɗannan abubuwan to tabbas za ka kama tashaddaji mana za ka kama wani hanya na daban Allah kiyaye dan haka ubangiji subhanahu wataala shi ake kira sannan kuma yake amsawa kamar da ayoyi da yawa na Al-Qur'ani mai girma sun bayyana mana haka to bayan wannan ita ce gaba da ta rige ta gabata kenan a wancan faqara ta sati da ya gabata yau insha Allah maliki cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu la uzra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalatan faqad bujjinat al-umur wa thabatat al-hujja wa inqata' al-uzr Umar ibn al-Khattab Allah ƙarin ra'a gare shi khalifan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalifa na biyu bayan mutuwa manzalla Abubakar bayan mutuwa Abubakar Umar radiyallahu anhu yake cewa la uzra babu uzri ba hamzari ba uzri mana an yanke wani uzri babu wani dalili da wani zai kawo yake cewa li ahadin ga wani babu wata hujja da zai kawo fi dalalatin game da wani abin da ya shahi bata rakibaha ya hau sama wannan batan ya zauna dan hasibaha hudan yake tsammanin cewa wai abin shiriya ne wala fi hudan ko kuma ya bar wani abin da yake shiriya ne tarakahu ya bar wannan shiriyar hasibahu dalalatan wai a tsammanin shi na zuciyar shi cewa abin nan bata ne Umar yake cewa faqad bujjinatil umur al'amura hu an riga an yi bayanin su an bayyana su karara sun huto baro wa thabatatil hujja sannan kuma hujja ta riga ta tabbata wa inqata' al'uzr kuma uzri ya riga ya yanke babu zancen wani yaje ya tsaya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai shi bai sani ba ai tsammahani a tsammahaninka ba ya da wani fa'ida a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka a cikin waɗannan maganganu da Umar radiyallahu anhu yayi bayan yake cewa la uzura li ahadin yake cewa ba uzuri ga kowa game da wata bata hasibaha hudan yayi tsammahanin abin shiriya ne a cikin nan ƴan uwa zamu gane fihi bayan anna zanna la yughni min haqq min alhaqq shay'a cewa zatanka be amfanar da kai game da abin da yake gaskiya ko misqala zarratin ka nemi gaskiya kai aiki da gaskiya wannan shine abin da aka umurce ka akai ubangiji subhanahu wataala yake ambata mana a cikin suratu zukhruf ayata 37 Allah ya ce wa innahum kaga halin mutanen banza la yasuddunahum anis sabil suna katangance mutane game da fahimtar abin da yake hanya na Allah wa yahsabuna suke tsammahani annahum muhtaduna cha su sune shiryayyu kaji mutane yana cewa mu za ka hodi wa addini yaushe aka aihe ka yaushe aka yi kaza a shi abin da ya shafi addini duka ba magana wani yaushe aka yi kaza bane a abin da kake aikatawa akwai dalili akai ko babu dalili in babu dalili duk yanda kake ga cewa ka kwana biyu to wannan dalilin shi kuma ya hika kwanaki dalilin nan yana da shekara 1000 da doriya Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo cikin garin Makka ya fara da'awa irin abun da ya hadu da su kenan ace kai yanzu duka kai ne zaka hodi wa mutane gaskiya ina suwa ne Allah yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah yace wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un ala ayyi hal in wa muslimi karka dauki wani abu da zatanka kaga wannan aya tana maka bayani karara akan cewa ba yanda za a yi kawai zatanka ya zamanto maka uzuri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala matukar haisu lam yuraji'u alkitaba wa sunna in za ka aikata aiki ka yi muraja'a ka karanta ka je ka nemi dalili ka nemi hujja a cikin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ka fahimci abin da yake shi ne gaskiya amma in ka zo ka hau abu kawai ka mai hawan feda ka hau shi da ra'ayinka da tunaninka da yanda kuka saba a gari kaza ko na makamancin wannan wallahi wannan ba zai zamanto maka hujja ba me yasa Allah ya ce wa yahsabuna annahum muhtadun wai su a tsammahanin su cewa su a shiri suke alhali a bace suke wa hadha yake mallai yake cewa ma'a hadha hakama Allah bi kufrihim wa dalalihim Allah ya hukunta cewa sun kafirta sun bace fa bi mujarradi an al insana yahsabu annahu ala haqqin la yasiru hadha uzran kasancewar kawai in yi tsammani ko kai tsammani Allah kiyaye akan cewa wai abu kaza daidai ne wannan abu ba zai zamanto maka uzuri ba wajibi ne ka kwara shi a dalilin alqur'ani da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dole ka gwada shi da wahayin da Allah ya sabkar dole ka gwada shi da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan yanda sahabban manzon Allah suka fahimci abin suka bautawa Allah mai girma da buwaya sannan kuma a wata aya ta daban a cikin suratul a'raf aya ta 30 Allah yake cewa innahum muttakhadhu shayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtaduna kaga tsammani su mutanen banza sun dauki shedanu a matsayin waliyai a matsayin majibinta lamarin su masoyan su min dunillahi kuma bayan Allah suka bar Allah suka kama wasu suka kama waɗansu majibinta lamari suka kama waɗansu masoyansu suka bar Allah Allah ce wa yahsabuna wai husu a tsammahanin su cewa annahum muhtaduna suqin shiryayyu ne to ka duba ka ga yanda Allah subhanahu wataala yake ambata mana cewa dan adam din da ya doki shedan ya doki aljani a matsayin masoyi bar Allah subhanahu wataala ya rika bin wannan shedan kin kuma tsammahanin shi wai shi yake kan gaskiya ga mutun yana aiki da aljannu aka ce wani ka ji tsoron Allah ce a shi ruhannai ne gare shi wai ruhannai su aljannu musulmin aljannu ne wajibi ne mutum mai imani kakkabe hannun shi daga cikin waɗannan abubuwa gaba daya saboda in tsammahani ba addini ba addini tsammahani in tsammahani ne kenan Allah subhanahu wataala zai sabkar da alqur'ani nan su kutum da guda sannan kuma ba za a yi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta mutane bayani akan ga yanda za ku yi sallah ga yanda za ku yi azumi ga yanda za ku yi qiyamul layli ga yanda za ku karanta qur'ani ga yanda za ku biyayya ga mahaifanku ga yanda za ku yi mu'amalai na rayuwa na yau da gobe cudani in cude ka zamantakewar aure haƙƙin uwaye haƙƙin yara haƙƙin wane da sauransu duk irin abun da manzon Allah ya dauki shekara 23 yana karantarwa ka ce wannan abu duka ya tashi a tutar babu duk mutumin da zai kirkiri bid'a ko zai yi addini bisa ga radin kanshi shi yanda ya ga dama to wallahi yana da'awa ne ko da bakin shi yana hadi bilisanil maqal ko kuma bilisanil hal yana ambata ne akan cewa ai kuma manzon Allah bai da muhimmanci dan haka mutun ya takaita akan karka tsammahani tsammahani ka hudda tsammahani daga cikin harkar addini kuma so da yawa za ka ga mutun yana aikata addini yana gardama yana wane ne amma ka ce wane menene dalilin ka sai kawai abin da zai kawo maka hujja ce ta hankali kuma hankali ma wani rubabban hankalin shi tunda hankalin da bai dace ba da abin da yake ga abin da yake daidai ka bar shi ka je ka kama wasu abubuwa kana tsammanin wai ya sai a ce kaza ya za a yi kaza ya rika kwatanta ayoyin Allah da hankalin shi sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara ambata mana cewa duk mutumin da ya bi shaydan to wannan mutumin ya riga ya balbalci ya riga ya lalace wannan mutumin ya kama tashaddaji Allah yake cewa man ya'ashu duk mutumin da ya kawar da kanshi an zikrillahi game da ambata zikrir rahman game da ambatan Allah kenan ya zaman to rayuwar shi ba tsari bane na Allah Allah ce nuqayyid lahu shaydanan zamu hada shi da wani shaydan wannan shaydan zamu sakhara wani shaydan akai shi fa huwa lahu qarin wannan shaydan in sai zaman to mushi a matsayin aboki duk inda yake da abin da zai ci da abin da zai sha da tahiyyar da zai yi da maganganun da zai yi da kaikawon da zai yi hidindumu da dawainiya da zai yi gaba ɗaya da umarnin shaydan ne yake yi to ka duba tabewa da asara dan haka mutun kar ya sake yabautawa Allah subhanahu wataala akan tunanin shi ko abin da shi yake gani wanda makamancin wannan Allah ya ce li su waɗannan shaydannu suna katangance mutane game da tafarkin Allah kuma sai su riga tsammahanin cewa su a shirye suke kenan kaga magana Umar ta hutu karara akan cewa babu magana na ina tsammahani ko ina gani ko haka yake kamata ko wanda makamancin wannan wala hudan tarakahu ya hasibahu dalalatan ko kuma abin da yake shiriya ce hanyar magabata ne gashi nan addini ne amma sai ka ji mutum ya ce kai mu wannan bin mai ko kuma ba haka muka saba muka ga ana yi ba tare da cewa bai duwa ya gani ba wannan abin da ake aikatawa a ko dalili akai ko kuma a haka nan kawai dai ra'ayi ne haka mutun yi hankali kar ka bar wani abin da yake addini ne saboda kyamar wani kuma makamancin wannan haka kuma kar ka je ka bi abin da yake ba addini bane ba saboda tarawa ne ƙasa ko kuma kara ga wani kuma makamancin wannan manzo Umar yake cewa faqad bujinatil umur haqiqa al'amura sun bayyana na'am qad bujinatil umur lakinnaha tahtaju ila bahthin wa ila talabin lalle an yi bayanin abubuwa amma wannan abubuwa suna buƙatan a neme su aje a nemo su bi an ya ta'allama al-insanu mutun yayi kokari yayi karatu wa yatafaqqa ya fahimci addini wa ya'khudhu al-ilma 'an al-ulama ya dauki ilimi daga malamai wala ya'khudhu al-ilma 'an nafsihi aw 'an mithlihi min al-juhal aw al-muta'allimin karka dauki ilimi a wajen karan kanka kai kadai ko kuma kace a wani mutun wanda yake jahili shine zai rika sa ku gaba kawai ra muku kwatamce kwatamce ba zai ba ku dalili ba a kaje ka nemi ilimi ilimin da zai sanar da kai me Allah ya ce ayi me Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a ka bautawa wa Allah akan wannan tsari ka samu dacewa da gidan aljanna Ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki Umar ya ci gaba da cewa wa thabbatatil hujja hujja ta riga ta tabbata wa qada al uzru kuma uzri ya riga ya yanki al Imam al Barbahari yake cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala kenan Salih al-Fawzan yake cewa malin yace wadhalika yake cewa wadhalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-din kullihi wa tabayyana lin-nasi fa'ala an-nasi al-ittiba' bayan magana da Umar yayi sai shi malin ya dora Imam al-Barbahari sai dora akai sai yace lalle maganganun da Umar ya cewa ba hujja akan mutum wata shari'a ka ce ka barta saboda kaza ko makamancin wannan yace wa zalika anna sunnata ku fasani cewa ita lalle sunna wal jama'a da suke tahiyya akan gaskiya qad ahkama haqiqa ay atqana sun yi bayani akan amruddin akan al'amarin addini kullihi gaba ɗayan shi kenan ba wani abu ne ake bukata da ni da kai da ke mu zo da shi ayo a wani abu ne wanda an rige an gama shi wata bayyana linnasi kuma ya bayyana ga mutane karara fa'alan nasi alittiba'u abinda yake kan mu shine mu bi kar mu kirkiri wani abu in muka bi wannan zai kai mu zuwa ga samun al-i'tisam haduwan kai ya zamanto ba wani wanda za a zo a karanta ayar qur'ani ko a karanta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika jin cewa kaman da shi ake ko kuma ana so sa mai zuciyar shi ko na makamancin a idai mutun ya zamanto gaskiya ce yake nema qur'ani hadisi to wannan zai kai al'umma zuwa ga yin ruku da fadar Allah subhanahu wataala da tabbatar da wannan magana ala ardil waqi tunaffaz anaffazata ala ardil waqi inda Allah yake cewa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kenan ba za a samu rarrabuwa ba ko kuma daddatsuwa ko da makamancin wannan saboda a cikin daddatsuwan nan idan wane yace sunna zai wane yace zai bi abinda asalin yanda addinin yazo wane kuma yace a shi bai yarda ba sai yayi biye-biye ya biyo ta wani ya biyo ta wani ya biyo ta wani kaga ba yanda za a samu fahimtar juna tsakanin wannan da wancan shi kuma wannan wanda ya bari yace sai yayi biye-biyen nan to wannan shine ya huta daga asalin hanyar da ake sama Allah yake cewa allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a wa suka rarraba addinin suka daddatsa shi suka zaman to kungiya jama'a jama'a kullu hizbin bima ladaihim farihun kuma kowa ya zaman to da irin abinda hanyar shi take ta sama yake alfahari yake jijji da kai yake takabburanci to Allah yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama al'ummar da ta zamanto haka ne dabi'anta lasta minhum fi shay ba kai ba su babu wani abin da kuke tarayya da su innama amruhum ila Allah al'amarin su kawai yana wajen Allah summa yunabbi'uhum Allah zai ba su labari cikakke bima kanu yaf'aluna game da abin da suka aikata a nan gidan duniya dan haka kabi Allah kabi hadisan kabi ayoyin qur'ani kabi hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama akan fahimtar mazanjiya sai malike ta wa zalika anna sunnata wal jama'ata ahkama saboda alqur'ani mai girma da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama sun yi bayani na kaiwa makura wanda bayani warkakke wanda baya bukatan bayanin ka kai bayana baya bukatan karin ka abu ne wanda yake a bayyane yake to amma yau da gobin rayuwa manzala sallallahu alaihi wasallam dama ya ambata mana a cikin hadisin irbad manzala yake ce mashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera tun mutumin da ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa dan haka wani sabani da ake samu wane ce kaza wane ce kaza wane ce bid'a wane ce sunna wane ce ana yi wane ce ba ai wane ce tauhidi wane ce shirka to wannan dama wani abu ne wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin shi ya ba da labarin cewa sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa al-umma na zata daddasu zata karkasu zata ciccuru zuwa kashi 73 manzala yake cewa sintani wa 70 fil nar kashi 72 gaba ɗaya wuta za su yi sai cewa wahidatun fil janna kashi ɗaya kawai zai ta gidan aljanna dan Allah dan uwa musulmi yar uwa musulma ka tsaya wannan hadisin ka mishi karatun nutsuwa kakka yaudari kanka karka bi son zuciyarka ka san yaya za ka yi ka zamanto daga cikin wannan kason ɗaya wanda zai ta gidan aljanna wannan shine aikin da aka aiko ka duniya shine aikin da ya samar da kai ya zamanto kake rayuwa a yanzu kai kokarin fahimtar wannan hanyar daya-daya da dukiyarka da iliminka da tunaninka da lokacinka da duk wani abin da ke tsada a cikin rayuwarka ka gane wai wani tafarki ne ko manzo Allah ya yi bayanin shi manzo Allah ya ce abinda nake horon ku ku rike shi shine alqur'ani da hadisi wannan qur'ani da hadisi duk wanda ya rike su wannan mutumin tabbas ya tsira haka wallahi mutun kariya yaudari kanshi a dalili in dada dama wani ko kuma wani kare ji kaza ko maka a ka tsaya ka tahissak akan abin da ya shahi addinin ka kar kai wasa kar ka tsaya kana wani biye-biye da sauran su ka je ka hallaka Allah kiyaye dan haka dan uwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani ai la yabqa min sharri hada al-ikhtilaf illa at-tamassuk bi sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallama ba abinda zai banzantar mana zai watsi da wannan sharrin in ba ruku da sunnata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a bangaren da ya shahi mu duba sahabban shi aqidan su yake mu duba ibadar su mu duba mu'amalar su mu duba halayen su mu duba irin idan da suke da ladubba na rayuwa kenan mu bibi waɗannan abubuwa wannan abu shi zai kai mu zuwa ga mu kasance daga cikin wannan kaso guda daya wanda zai tsira fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki malike ta watabayyana linnasi kuma wannan hujjan ta riga ta bayyana ga mutane da aka fa'ala nasi alittiba'u abinda yake kan mutane kawai shine su bi ka bi abinda aka maka bayani na qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ka tsira wannan shine abin da yake wajibi akan dukkan wani mutum mai imani namiji ko mace Allah mana tawfiki qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa alam rahimakallahu anna ad-din inma jaa min qibalillahi tabaaraka wa ta'ala lam yudha' ala uquli ar-rijali wa ara'ihim wa 'ilmuhu 'inda allahi wa 'inda rasulihi sallallahu alayhi wa sallama fala tattabi' shay'an bihawaka فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر Mali ya ci gaba da cewa ka sani Allah maka rahama anna addina cewa addinin musulunci innama jaa sani cewa yazo min qibalillahi tabaaraka wa ta'ala daga wajen Allah mai girma da buwaya yake cewa lam yudha ba a ajje wannan addini ba aka sanya shi ala uqulir rijal akan hankali ala uqulir rijal akan hankali hankalin wasu mazaje a ce a ku duba hankalin wani kawai abin da yake akai kawai akan shi ake taya wa ara'ihim ko kuma ra'ayin su dan sai ka ji mutu ya ce wani a ra'ayina kuma yana magana da sunan addini wa ilmuhu inda Allah ilmin wannan addini yana wajen Allah wa inda rasulihi ya ma manzala sallallahu alaihi wasallam bayanin ga yanda yake so abauta mishi dan haka fala tattabi' shay'an bihawaka kar ka sake ka bi wani abu da son zuciyarka wallahi ba abin da yake kai al'umma zuwa ga kidimewa sama da son zuciya duk wanda kage yana aikata bid'a son zuciya ne duk wanda kage yana aikata shirka son zuciya ne wannan son zuciyar da zaka bi fatamruqa min ad-din sai ka wuce furit ka bar wannan musulunci ka bar addini fatakhruja min al-islam sai ka wuce ka bar musulunci fa innahu la hujjata laka saboda baka da wani hujja akan abin da kake aikatawa faqad bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunna mazalla yama al-ummar shi bayanin ga sunna yana take wa awdahaha li ashabihi kuma yayi bayanin ta karara ga sahabban shi wa humul jamaa kuma sahabban mazalla sune wannan jama'an nan saboda me ake ni da jama'a wanda suke kan gaskiya sannan kuma sune as-sawadul a'zam sune wannan dandazon jama'an nan mai girma mana wanda suke kan hanya wanda yake na gaskiya was-sawadul a'zam malika ta abin da yake cewa as-sawadul a'zam shine al-haqqu wa ahluhu gaskiya da ma'abuta gaskiya kenan waɗannan jama'a sune masu gaskiya kuma sune ma'abuta gaskiya sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama daga duk mutumin da zai koyi da su to da izinin Allah wannan mutumin ya kama hanyar tsira ubangiji subhanahu wa ta'ala mana tawfiki faman khalafa ashabar rasulillahi duk wanda ya sabawa sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama fi shay'in a cikin wani abu koma menene a cikin wani abu min amri addini daga al'amarin addini faqad kafara haqiqa ya kafirta to nan maganar da malin yayi fi shay'in min amri addini faqad kafara to wannan kuma sai an yi detail mana sai an yi tafsil akwai abubuwan da in ka bar su tabbas ka bar musulunci amma kuma akwai wasu abubuwan da kasancewar ka bar su baya sa ka kauta daga cikin abin da yake addini ne a ƴan uwa musulmi mu sani cewa lalle Allah mai girma da buwa ya shar'anta mana wannan addini ya mana bayanin shi Allah yake cewa kahurai amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zambihillah wai su mushrikai suna da wani wanda yake shar'anta musu wasu abakan tarayyar suke shar'anta musu addini ba Allah ba abinda ma lam ya'zambihillah abinda Allah bai izini akan shi ba wannan istinkari ne ake musu da jan kunne akan cewa kar wani ya shar'anta maka da sunan i nayi bari na bari i za a samu lada kakkai akwai zunubi wannan ba wanda ya sai maka wannan bayani an ba Qur'ani da hadisi ba daka in ka dauko wani ya tsaya a wannan madadi kenan ka sanya shi kishiya ga Allah subhanahu wataala Allah ce shar'a lakum an shar'anta a gare ku addin min addini da daga addini ma wasabihinuhan abinda aka yi wasici ga annabi nuhu wallazi auhayna ilayka da wanda muka yi wahayi zuwa gare ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ce ma wasaina bihi ibrahim da abinda muka yi wasici zuwa ga annabi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din akan a tsayar da addinin nan ya tsaya kyam ya zamanto da hujja ne umurni ne daga Allah wala ta tafarraqu fi karkurar raba a ciki da haka shari'ar annabawa duka tazo akan dayanta Allah subhanahu wataala akan kar a sanya wa Allah kishiya wannan shine abin da ya hada su a cikin furu'a kuma kowa da irin abin da Allah subhanahu wataala ya dora a gare shi da haka wannan addini lam yudha ba a sanya shi ba ala uqulir rijal ba ajje shi ba ka ce a ku duba hankalin wani kawai shi za ku rika bi wa ara'ihim ko kuma ra'ayin su wane ce kaza laysa ad-din mastahsanahu ar-rijal wa ara'uhu, addini ba abinda wasu mutane mana suke ga cewa ya kamata ko iya da kyau ko ra'ayin su. Yace fa inna hadha, Salihul Fawzan yake ta fa inna hadha laysa dinallahi, wannan ai ba addinin Allah bane ba. Ya zamanto kawai wasu mutane za su riga cewa ku yi kaza ku bar kaza, ba aya ba hadisi. Hadha dinun nasi alladhi ahdathuhu, wannan sai dai zamanto addinin mutane wanda su suka kirkire shi. Ma anzalallahu bidhalika min sultan, Allah bai sabkar da wani dalili ba, wata hujja akan wannan abin da suke kiran mutane zuwa gare shi. Dan haka kar mutun yayi wasa, wani ya maka wasa da addininka cewa shi tunanin shi kaza ne, ai bai kamata kaza ba, ya ma tauye ta maka wasu kwatamce-kwatamce, a kawai ba ni dalili. Wa innama huwa dinun dinu man ma yake cewa dinu man ra'ahu, kenan addinin wannan mutumin da ka bi ra'ayin shi ne. Fala yunsabu ila Allah, ba a jingina wannan zuwa ga Allah subhanahu wataala, ba a jingina komi zuwa ga Allah subhanahu wataala na addini. Illa ma shara'ahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallama, sai abinda Allah shar'anta akan halishan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace wa ma shara'ahu ghairuhu, duk abinda wani Allah ya shar'anta to la yunsabu ila Allah, ba a jingina shi zuwa ga Allah. Duk wanda ya dora ka kan hanyar bid'a, a ai kaza, ya za a ce kaza bai da kyau, to menene laihin shi, to menene wane ne laihin shi, babban laihin shi kasancewar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu muyi ba. Sannan kuma hallo, ba a samu ba daga cikin magabata, waɗanda suke magabata daga cikin al-qurunul al-mufaddala thalasa, wasu waɗanda suka aikata wani aiki da yake kama da wannan. Haka kawai yau haka meke kawa a garin da mu garin ka kirkiro bid'a ga ce mutane su rika yi, wai da sunan za su samu lada da sunan kaza da sunan kaza. Wajibi ne mutum ya ji tsoron Allah. Kuma in za ka aikata aiki don ka samu lada, ka tsaya ka nemi aikin da yake da goyon bayan dalili, karka ce a mu sai mun yi, in kai sai mi. In kai hanyar da ka kama na ka je ka aikata abin da ba shi ba, ana ta maka bayanin kakka yi kaza, i kaza, kakka yi kaza, tausaya maka aiki, ana so ka zo ka tahi a cikin rakab, ma'ana ka tahi at-tahiyya wanda take ta kyau, ka yi aikin da za ka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Amma dan ka ce sai ka yi kaga, ba kama kanka adalci ba. Kuma in baka yanka ne za ka shiga ƙarƙashin amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini, ma lam ya'zan bihillah. Addini ba kayan wasa bane, wanda kowa kullu man habba wa dabba zai zo ya rika yayi magana akai, ya ce ya kamata ai kaza, kuna makamancin wannan. Dan haka addinu lam yudha ala uquli rijali wa ara'ihim, ba sanya tsarin addini bai zamanto akan tunanin wane ko ra'ayin wane, kuna makamancin wannan. Wa ilmuhu, ilimin shi wannan addini, inda Allah yana wajen Allah, wa inda rasuli haka yana wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haka umuru din tawqifiyyatun la budda min al adillati ani Allah wa rasulihi fi umuri din. Abin da ya shafi addini, wasu abubuwan wanda suke in aka zo turis ake a tsaya, mi Allah ya ce mi manzo Allah ya faɗi, ba kai za ka zo ka ce kaza ai kaza, ko kuma a bar kaza a bar kaza. To wannan shine gabar da malam ya mana magana akan, da haka kuma gaba ce wanda take tana da muhimmanci kwarai da gaske. Bayan shi malam yake cewa fala tattabi' shay'an bihawaka, kar ka sake ka bi wani abu da son zuciyarka. Kaga son zuciya, duk mutumin da ya sa son zuciya a cikin rayuwar shi, ko a duniyance ko a lahirance, to wallahi wannan mutum ba zai kai labari ba. Ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana hatsarin da yake cikin bin son zuciya. Wannan bin son zuciya yasa su Abuja suke ta hada da manzo Allah, haka kuma sun san da gaske Annabi ne, wallahi sun sani char wajahadu biha, ne kawai wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa, sun san abin ne aka ce an ki ba ayi, ko kuma an ki ba abi, aka bi son zuciya. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul qasasi aya ta 50, Allah yake cewa fa illam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin fa illam yastajibu laka, in ka kira suka kyamsawa, Allah ce fa alam, ka sani cewa ka kwantar da hankalinka, annama yattabi'una ahwa'ahum, sani cewa kadai kawai suna bin abinda zukatan suka raya musu ne. Allah yake cewa wa man adallu, waye hibacewa, waye hibata, mimman ittaba'a hawahu, sama da mutumin da yabi abinda zuciyarsa ta raya mishi, bi ghairi hudan min Allah, ba da wata shiriya ba daga Allah, kawai haka zuciyarka ta raya maka kaza, kawai kace ai yi za ka yi, ko kuma an ki ba ai. Allah ce inna Allah lalli Allah mai girma da buwaya la yahdi alqauma zalimin baya shirar da al'ummar da suka kasance a zalimai ne haka kuma akan son zuciya ubangiji subhanahu wataala ya ƙara ambata mana a cikin ma'ida aya ta 48 Allah yake cewa fahkum bainahum kai hukumci kai manzo bainahum tsakanin mutane bima anzalallahu da abinda Allah ya sabkar sabu kuma haka wala tattabi ahwa'ahum karka bi soyayyo soyayyo zukatansu abinda suke so abinda zuciyarsu ta raya musu abinda ya musu dadi a cikin zuciyarsu a kakka musu hukunci akan wannan amma ja'aka mil haqqi game da abinda yazo maka na gaskiya ga abinda Allah ya ce shi za a zartar Allah ya ƙara ambatawa akan son zuciyar nan dai hallau a cikin jasiya tun daga aya ta 18 har zuwa aya ta 19 Allah ya ce afara aita manittakhadha ilahahu hawahu afun kahin nake cewa summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'aha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin dan uwa musulmi ka tsaya kaje abinda ubangije yake cewa anan summa ja'alnaka Allah yake cewa muka sannan muka sanya ka akan wata shari'a kenan muka baka wani hukumci na addini min al'amari daga umarni fattabi'ha ka bi wannan umarnin da muka baka da wannan shari'a da muka baka Allah ya ce wala tattabi karkabi ahwa'ahum son zuciyar waɗannan mutanen da ahwa alladhina la ya'lamuna son zukatan mutanen da ba su sani ba wasu sai kaga mutum wai shine malamin da yake karantar da jama'a yake karantar da su al'umma yake ja mun sallah kuma makamancin wannan amma zaka ga idan wani abu ya taso shi ma wai yana faman bin abinda zukatan waɗannan mabiyan ya raya musu yayi dadi koda ya sa aman Allah sai ga aka haka za ta yi wannan ba daidai bane ba kar ka bar abin da yake na gaskiya saboda son zukatan mutane saboda mutane ga abinda suke so a haɗi musu ji dadi ka tsaya kai abin da ya kamata na shari'ar Allah abin da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan shine abin da yake wajibi akan ka kuma ka sani cewa waɗanda kake bi ka bar Allah innahum suqin nan lan yughnu anka min Allah shay'a wallahi ba sa iya tsina na maka komi ba sa iya amfanar da kai da komi game da Allah subhanahu wataala kuma ka sani wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd su azzalimai shashan su masoya shashe ne shi kuma Allah baya son waɗannan su Allah yake so wallahu waliyul muttaqin Allah yana jibinta lamarin masu takawa ne dan haka kar mutum ya bi son zuciyar shi wajibi ne mutum ya tsaya tsayi yayi tsayin kyam akan abin da yake dalili ne saboda in ka bi son zuciyar ka zaka halaka Allah yake cewa afara aita man ittakhadha ka bani labari akan mutumin da ya doki ya riki ilahahu abun bautan shi hawahu son zuciyar shi in zuciyar shi ta ce mishi zai bari zai bari baya tuntuba mai Allah ya ce mai manzon Allah hadi wannan abin ya kamata a saman mizanin shari'a duk abin da zuciyarka ta umarka umarni ka doke shi ka dora shi saman mizanin shari'a wannan abin ya kamata ko bai kamata ba idan ya kamata bi zaka aikata umarnin Allah ne kai aiki da shi idan kuma bai kamata ba to kai kokari ka sabbara zuciyarka ka bata hakuri ka danne ta ka jure ka zamanto wannan abin baka aikata shi ba amma idan zamanto zuciyarka take maka wahayi kai bari na bari wannan shi ya kai duk wani wanda yake ya bace wannan shi ya kai shi zuwa gabata dan haka fal hawa ilahun akhar zaka samu mutane da sun doki wannan son zuciyar nasu ya zamanto musu wani abin bauta da ba wanda ba Allah ba tunda Allah shi yake shar'antawa a ce ayi a bari sai zamanto a bari Allah kake aiki baka yanzu kana aiki ne abin da zuciyarka ta hodi maka kenan zuciyarka ta zamanto maka Allah Allah kiyaye fa innahu la hujjata laka in kai haka baka da hujja kuma sannan ka sani faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnah madalla ya ma al-ummah shi bayanin sunna kab wa awdahaha li ashabihi kuma yayi bayanin ta karara ga sahabbai kenan wajibi ne ga dukkan mutum mai imani yayi kokari ya bi abin da yake shari'a ce karka bi son zuciyarka fal wajibu ala al-insan an yahdhara min hawahu kai hankali da abin da yake son zuciya ne fa innahu qad yaslamu min ibadati al-asnam zai kai ka zuwa ga ya meka ka zuwa ga botan gumakai zuwa ga botan duwatsu itace kabarruka da sauransu sannan kuma ka bar abin da yake dayanta Allah ne ka bar abin da yake tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zama to ka meka wuyanka zuwa ga bin abin da zuciyarka take raya maka wannan ba karamar musiba bace akan dukkan mutum mai imani in ya tsinci kanshi a cikin irin wannan yanayi dan haka wajibi ne mutum mai imani ya zama to son zuciyarka ya zama daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar da manzon Allah yake ambatawa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi imanin dayan ku baya cika har sai ya zama to abinda zuciyarka take bi yayi daidai da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, mana yazo da shi na shiriya, ne yazo da shi na abinda yake haske wanda yake na addini. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar ba wani abu face illa bayyanahu lil umma, face sai da ya bayani shi ga wannan al'umma. Karka taba tsammahani, karka yarda zuciyarka ta maka tunanin cewa wai ga wani abu mai kyau kuma a ce maka manzo Allah bai yi ba, wai ka ba zuciyarka nutsuwar cewa zaka aikata ka samu lada. Wallahi kalla sahabban shi suke cewa ma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah bai bar duniya ba, wa ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa fa alhali, akwai wani misali wani tsuntsu yana yuqallibu yana kada fukafukan shi a cikin sarari, illa wa zakara lana minhu ilman, face manzo Allah sai ambata mana wani ilimi, abinda ya dauko na alheri ya ambata mana, abinda ya dauko na sharri ya ambata mana. Da haka manzalla ma taraka shay'an mimma tahtajuhu al-bashariyya, manzalla bai bar wani abu daga cikin abinda dan adam yake bukatuwa zuwa gare shi, mimma yuqarribuha ila Allah, na daga abinda zai kusantar da dan adam dinnan zuwa ga Allah, wa yub'iduha 'anil kufri wad-dalali illa bayyanahu, da abinda zai nisantar da kai da kafirci da bata face sai da manzalla yayi bayanin shi. Wa qad qala, manzalla ya fada ya kara cewa inni tarikun fikum, zan bari a cikin ku, ma in tamassaktum bihi, duk abinda in kun yi ruko da shi lan tadillu ba'di, ba za ku bace bayana ba. Menene wannan abinda manzo Allah ya bari? Manzo Allah yake cewa kitaballahi, littahin Allah, wa sunnati, da tafarkina, littahin Allah da tafarkina. Manzo Allah yake cewa na bar waɗannan abubuwa guda biyu a cikin ku, don mutumin da ya ruko da shi to wannan mutumin ba zai bace ba. Da haka ga al'amari ya riga ya kare, wajibi ne mutum mai imani ya ajje hankalin shi ya bautawa Allah subhanahu wa ta'ala akan tsarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a. Wannan shi zai taimaka maka akan huta daga cikin dukkan wani abin da yake rikici ne, ko kuma ka zo ka yi ta aikata aike kuma karshe zaman toka tashi a tutar, babu Allah kiyaye. Maganar da malam yi anan, fa man khalafa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min amri ad-din faqad kafara, bayan da malamai suka yi karkashin wannan gaba, yahtamilu al-kufra al-akbar wa yahtamilu al-kufra al-asghar, ya danganta zai iya yuwa zamanto aikin, ya danganta da irin aikin da aka aikata, saba musun da aka yi, akwai abin da zai iya zamanto a kafirci ne karami wanda baya iya fudda mutun daga cikin musulunci, amma kuma zai iya yuwa akwai irin kafirci ne babba wanda zai fudda mutun daga cikin musulunci. Kenan wannan ya danganta da irin aikin da mutun ya saba wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan shi. مالك يتوى قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها فاحذر المحرمات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. مالك يتوى كسني يتوى للي با يندز أي متانس قرقروا وتبدعة لم يبتدعوا بدعة basu kirkiri wata bid'a ba hatta taraku min as-sunnati mithlaha, face sai sun bar sunna kwatankwacinta. In suka kirkiri bid'a 50 to sun bar sunnoni 50, in suka kirkiri 100 sun bar bid'a, sun bar sunna 100. Da haka fahdharil muharramat, kai nisanci duk abin da aka haramta a gare ka, min al-umur, na daga cikin al'amura, fa inna kull muhdathatin bid'a, dukkan wani abu kirkirarre to wannan abun sunan shi bata, sannan kuma wannan bid'a sunan shi bid'a, wa kullu bid'atin fi dhalala, kuma dukkan bid'a bata ce, wad dhalalatu da bata, wa ahluha da ma'abuta bata, fi nari, suna gidan wuta, kamar yadda bayani ya riga ya gabata dazu akan wannan gaba. Insha Allah ta'ala anan ya kamata mu dakata, kenan sai mu jira insha Allah, kasancewar lokacin bai cika awa 1 ba, kenan awa 1 ba kusan minti 10 ne, kenan zamu takaita haka. Abinda muka ji na aiki, Allah ba mu iko aikatawa, na bari Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko bari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullah.